Taimiyya, cikin aqidatul hadith ce fala udula li ahli sunna wal jamaa amma jaa bihil mursalina mursaluna, babu karkata ga ahli sunna wal jamaa daga duk abinda manzannin Allah sun kazo da shi, to shine yake wa fashin baki ko yace wa qauluhu rahimahullahu, maganar Ibn Taymiyyah Allah shi mai rahama da yace amma jaa bihil mursaluna, babu karkata ga ahli sunna daga duk abinda manzannin sun kazo da shi, ma'ana daga cikin aqidar ahli sunna to yadda da duk abinda manzanni ba za su kauce mu duk abinda manzanni sun ga duk abinda ya tabbata ga manzannin Allah ba sai annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam, duk manzon da Allah ya aiko to duk abinda sun kazo da shi ahli sunna suna tare da shi. To me ma'anar wannan magana amma jaa bihil mursaluna, daga abinda manzanni sun kazo da shi, don manzanni sun zo da abubuwa biyu, sun zo da hukunci hukunci sun zo da labarurruka. To shin cewa ahli sunna ba su kauce ma duk abinda mashin ya kunshi duk biyun ko ku a'a guda ɗaya kunsa, hal yashmulu hadha, shin wannan ya kunshi al ahkamu hukunci hukuncin da manzanni sun kazo da shi, aw annal kalam al ana, ko ku a'a maganar da ake yi yanzu fi babu sifati, ana yanta ne a babin siffofin Allah, kaga su kuma fayaqtasu bil akhbari, don haka ya kebanta ga labarurruka, kaga siffofin Allah su ko labari ne ba hukunci hukunci bane. Allah mai kaza, Allah mai kaza, Allah mai kaza, Allah na da kaza, Allah na da kaza, kaga wannan labari ne. Shin cewa ahli sunna ba su karkace mu duk abinda manzanni sun kazo da shi, wannan ya kunshi hukunci hukuncin manzannin da labarurrukan da manzannin na bayar, ko ku a ya tsaya ga labarurruka kawai banda hukunci hukunci? Sai yace in nazarna ila umumil lafz, in mun kai dubi zuwa ga umumil lafazin, amma ma kaga tana cikin sigogi na umumi ko daga duk abinda manzanni sun kazo, in mun kai dubi zuwa ga umumil lafazin kulna sai mu ce yashmulul akhbar wal ahkama, wannan magana ta kunshi labarurruka da kuma hukunci hukunci, duk labarurrukan da manzanni sun ka bai, duk hukunci hukuncin da sun ka zo da su, to ahli sunna ba su kauce musu. Wa in nazarna illa siyaqi, amma in mun ka diba kuma yadda tsarin maganar take, dama game da mine Ibn Taymiyyah ke magana game da siffofin Allah ko, to in mun ka diba, in mun kai dubi zuwa ga siyaqi kulna sai mu ce alqarinatu, qarina ta katadi tana hukunta annal kalama, cewa maganar fi babil aqaida, ana yanta ne ga babin aqidoji, wahiya min babil akhbar, su kuma aqidoji, Allah mai kaza, Allah mai kaza, yana daga babin ba da labari ba hukunci hukunci bane. Muna tare, walakin naqulu, sai dai za mu ce in kana kalamu Sheikh al-Islam rahimahullahu, in maganar Ibn Taymiyyah Allah shi mai rahama ta kasance khasan bil aqaidi, ta kebanta ne ga aqidoji, to fa huwa khasun, sai mu ce to wannan kebantattan magana ce, sai mu kebance ta ga aqidojin. Wa laysa lana fihi kalamun, babu magana gare mu game da shi. Wa in kana aman, in kuma mun dauki maganar Ibn Taymiyyah umuman, fa huwa yashmulul ahkama, to ya kunshi hadda hukunci hukunci, hadda hukunci hukuncin da manzanni sun kazo da su, duka ba mu karkacewa daga gare su. Kun fahimta? Wal ahkamul lati lir rusul sabiqina, hukunci hukunci waɗanda annan manzannin da sun ka gabata, ikhtalafa fiha al ulama, malamai sun yi sabani game da su. Shin hukunci hukuncin manzannin da na gabata wajibi ne mu al umar manzo Allah mai aiki da su ko ku? Ba wajibi bane. To malamai sun yi sabani. Hal hiya ahkamul lana, shin hukunci hukuncin manzannin da na gabata hukunci hukunci ne gare mu, sun shafe mu? Idza lam yadi shar'una, in shari'an mu bata gangaro bi khilafi da sabanin hukunci hukuncin ba, aw laysat ahkaman lana, ko bar shahe mu ba, hukunci hukuncin ba hukunci hukunci ne gare mu ba. Muna tare, an yi sabani. Wasahihu, zance ingantacce cikin sabanin da an kai, annaha ahkaman lana, cewa hukunci hukuncin da manzannin Allah sun kazo da su, an ka bada labarin cikin Qur'anin mu, ko annabin mu sallallahu alaihi wasallam bada labarin su game da, ya ba mu labarin su cikin hadisai ne, to waɗannan hukunci hukuncin sun shafe mu, matukan ba wani abu mun ka samu wanda ke walwale cikin shari'an mu ba. Shar'u man qablana, idza dukira fi shari'atina biduna qaidin sara shari'atan lana shari'a wadanda na gabace mu al'ummomin da na gaba ai an ka ambace su cikin shari'an mu an ambace cikin qur'ani ko ga hadisi ingantacce biduna qaidin ba tare da qaidi ba an nuna cewa sun wannan hukuncin yake banta gare su shine qaidin an ka ambace shi al-sakiwa wai sara shari'atan lana to wa'annan shari'o hukuncin sun zama shari'a gare mu kamar misali cikin qur'ani Allah na cewa katamna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal ayna bil-ayn mun rubuta mu bani isra'ila cikin at-taura kaga ina mun ka ji wanga labari cikin qur'ani kuma namu ne to cikin Allah ka ba mu labari to da yace ya wajabta mu ko ya rubuta mu bani isra'ila cikin at-taura ya ce wannan yake banta gare su kaga ba a iyakance don haka ashe kenan wannan hukunci mu ma shi a hukunci gare mu anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-usna bis-sinni wal juruha qisasun ka gani cewa an kai an wajabta musu cikin at-taura hukuncin su kenan to mu ma ai ba mu da wani hukunci wanda ya wuce shi muna tare to wa anna ma thabata anil anbiya as-sabiqina kuma cewa duk abin da ya tabbata daga annabawan da naggabata min al-ahkami na hukunci fa huwa lana waɗannan hukunci sun shafe mu illa idza warada shar'una sai dai in shari'an mu ta gangaro bi khilafi da sabanin sa ka gani in shari'an mu ta zo da sabanin sa wannan kaga ba za mu yi riko da shi ba na shari'an mu za mu yi riko kaga sai ya zama mansuhi kenan hukunci mansuhi a wurin mu muna tare fa idza warada shar'una bi khilafi in shari'an mu ta gangaro da sabanin sa to fa huwa ala khilafihi to shi yana akan sabanin sa kaga kenan ya nuna kenan wannan hukunci bai shayo ya tsaya can gare su fa masallan misali as-sujud inda tahiyya yin sujuda lokacin gaisuwa me as-sujuda nan dukawa lokacin gaisuwa in an ka zo gaisuwa a duka don girmama manya ko ja'izun halal ne fi shari'ati yusuf ga shari'a annabi yusuf wa yaqub da shari'a annabi yaqub banihi da ta yayanai halal ne warafa abawaihi alal arshi fakharu lahu sujadan ya daga iyayensa da uwatai da ubane akan gado ya aza su bisa ga gadon mulki sai sun ka duka suna masu gaisai suna masu yi mai sujuda sun ka duka suna gaisai kenan ina fatar kun fahimta kaga dukawa wurin gaisuwa don gaida manya halal ne ga shari'a annabi Yusuf da Yaqub da yayansa lakin fi shari'atina sai dai ga shari'ar mu ta musulunci muharramun an haramta dukawa don gaida kowa kadhalika al-ibn kamay da tabbata cikin hadisin Mu'az dan Jabal da annabi ya tura shi Yemen sai ya ga mutane Yemen suna duka suna gaida manyan su da ya dawo yace naga wata al'ada ba wanda yace cinta Yemen ita illa kai manzon Allah duka ga yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha mun yi cikin at-targhib kwanaki da ina umurnin wani ya sujuda sujuda ne shine dukawa wadkhulul baba sujadan ku shiga garin kuna masu dukar da kai kuna masu tawali'u ba kuna masu sujuda ba haka kai goshi kasa don haka duk yadda dukar da kai yake ana kiran sa sujuda annabi da ina umurnin wani ya wani sujuda na umurci mace ta wa mijinta sujuda saboda girman haƙƙinsa akanta amma ban umurci kowa ba kenan to kaga lakin fi shari'ina muharramun dukawa a gaida wani ga shari'a muharram ne don haka kaga yanzu ba za mu yi riko da waccan shari'a ba kadhalika al-ibl hakan ga raqum ma haramun alal yahudi cin raqum ma haram ne ga yahudawa asali haramcin isra'ila yayi alƙawari Allah ya jarabce shi da rashin lafiya yayi alƙawari in Allah ya warkar da shi to zai haramta namu don babu namun da yake so kaman namun raƙumi sai yace to zai haramta ma kansa namun raƙumi saboda godiya ga Allah zai haramta ma kansa abin da yake so kenan sai Allah ya warkar da shi to sai ya bacci to dan nan kuma sai namun raƙumi ya zama haram ga zuri'a tai kamar yadda Allah ke cewa wa alal ladina hadu akan waɗanda na ce su yahudawa ne haramna kulladhi zufur mun haramta duk wani abu mai ƙumba walakin fi shari'atina halalun sai dai namun raƙumi ga shari'a mu halal ne kaga ga shari'ar bani isra'ila tun da bakin annabi yaqub har zuwa ƙarshe to naman raƙumi haramun ne amma mu ga shedi amma naman raƙumi halal ne fa idan to saboda haka yumkinu yana yiwuwa an nahmila kalama shaykhul islam madauki maganar shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullahu ala annahu amun akan cewa wannan magana umumi ya ce fil akhbari wanda tangame ga labarurukan da manzannin na bayar wal ahkam da hukunci-hukuncin da manzannin sun kazo da su kaga maganar ibnu taymiyyah cewa wala udul li ahli sunna wal jamaa fi ma jaa bihi amma jaa bihil mursaluna za mu dauke ta umuman ya shafi labarurukan da manzannin sun ka bayar da hukunci-hukuncin da sun kazo da su duk ba za mu karkace ba indai ba mun samu dalilin karkacewa daga shari'ar mu ba wa anna qula kuma mu ce ma kana fi shar'il anbiya min al ahkam duk abin da ya kasance cikin shari'a annaba na hukunci-hukunci duk hukunci-hukuncin da an ka shar'anta ga shari'ar annaban da na gabace mu fa huwa lana wannan hukunci-hukuncin sun shafe mu illa bi dalilin sai da dalilin da ke nuna cewa ba dan mu ba ya ke banta gare su walakin yabqa an-nadar sai dai akwai abin dubi wanda ya rage akwai wani abu da ya rage wanda ya kamata a duba shine kaifa na'rifu yaya muke sana anna hadha cewa abu kaza min shari'atul anbiya as-sabiqi yana cikin shari'a annaba wadanda na gabata ya muka iya gano haka nan naqulu sai mu ce lana fi zalika dariqan muna da hanyoyi biyu na ganewa cewa abu kaza yana cikin shari'a annaba wanda naga a dariqul awwal hanya ta farko alkitabu alqur'ani qur'ani ya bamu labari cewa an shar'anta musu kaza an shar'anta mu annabi kaza an shar'anta mu al'umma kaza abu kaza wa dariqul thani hanya ta biyu as-sunna ta hanyar hadisi ingantacce daga manzon Allah amma sauran tatsuniyoyin da anka samu ga malaman bani isra'ila waɗannan babu romu da su don da yawan su ƙarya ne fama hakahu Allah fi kitabi duk abinda Allah ya hikaito cikin littafin sa anil umami sabiqin daga al'ummomin da na gabata fa huwa thabitun to tabbataccen abu ne wama hakahu annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda annabi ya hikaito shi fi ma sahha anhu cikin abinda ya inganta daga annabin fa huwa aidan thabitun shi ma tabbatacce ne to tanan muka samu tanan muka gano abu kaza shari'a annabawa ce ko annabawa na zo da shi wal baqi sauran hanyoyi kuma da ake samun labarin annabawa la nusaddiqu bi ba mu gaskanta shi wala nukaddibu ba mu karyatawa haka annabi yace in ahlul kitabi sun ka ba ku labari kar ku gaskanta kar ku karyata su ina fatar kun fahimta illa idza warada shar'una sai dai in shari'an mu ta gangaro bi tasdiqi da gaskanta ma naqala ahlul kitabi abinda ahlul kitabi sun ka ciranto abinda sun ka fadi yayi daidai da wata aya ta Qur'ani ko yayi daidai da wani hadisi na manzon Allah kamar in kuna tuna hadisin da mun kai baya wani malamin yahudi ya zo inda manzon Allah sai yace shin Muhammadu kana da labarin cewa gobe kiyama Allah zai tara sammai ya gafarce ya ada su ga yatsa guda kasai ya ada su ga yatsa guda itacin duniya duka ya ada su ga yatsa guda gulabin duniya duka ya ada su ga yatsa guda sauran halittu ya ada su ga yatsa guda sai ya daga ya ce anal maliku sai annabi ya dariya dariyar mi ta annabi yayi amincewa da abin da ya fadi madalla to ka gani to kaga in sun ka fadi abu yayi daidai da shari'ar mu wannan za mu gaskanta ba su mun ka gaskanta mu shari'ar mu mun ka gaskanta muna tare to ina yake ina yake yace illa idza warada shar'una sai in shari'ar mu ta zo bi tasdiqi ma naqala ahlul kitab da gaskanta abinda ahlul kitabin na ciranto fa inna na nusaddiqu za mu gaskanta shi lali naqalihim ba don ciranto wasu ba walakin lima jaa fi shari'atina sai dai mun gaskanta shi ne domin abin da yazo cikin shari'ar mu yayi daidai da shari'ar mu wa idza warada shar'una in shari'ar mu ta gangaro bi takdhibi ahlul kitab da qaidata ahlul kitab sun fadi wani abu sai ga sabani ne cikin qur'ani ko hadisi sahihi fi shay'in ma ga kowane irin abu to fa inna na nukaddibu kai tsaye za mu qaidata shi don duk abin da ya cika da Qur'ani ko hadisi murin mu ya zan null and void la anna shar'ana kadzabahu don me zamu karyata saboda shari'ar mu ta karyata shi fa nasara misali nasara yaz'umuna suna riyanta bi annal masiha ibn Allah cewa annabi Isa dan Allah ne fa naqulu sai mu ce hadha kadhiban ƙarya ta hukai wannan ƙarya ce dan me za mu ƙaryata su kai tsaye saboda Allah ya hada mana Qur'ani ya hada mana Allah bai dada wal yahudu suma yahuda yaquluna suna cewa Uzair ibn Allah Uzair dan Allah ne fa naqulu sai mu ce hadha kadhiban wannan ƙarya ce dan me saboda Allah ya hada mana Allah bai dada kaga ya ci karo da shari'a mu qauluhu rahimahullahu ta'ala fadar ibn taymiya Allah shi mai rahama da yace fa innahu siratul mustaqim shi abinda manzannin Allah sun ka zo da shi shine hanya wanda an miƙaƙa fa innahu ad-damiru damirun nanahu yaudu yana komawa ne alama ja'at bihi rusul akan abinda manzanni na zo da shi dan shine a karau maskurin wala udula li ahli sunna wal jamaa amma ja'a bihil mursaluna ko fa inna husratul mustaqim kaga lamirin nan yana komawa ne zuwa ga abinda manzanni sun wayumkin kuma yana yiwa an ya uda lamirin ya koma ala dariqi ahli sunna wal jamaa kan tafarkin ahli sunna wal jamaa wa huwa al ittiba'u shine biya wa adamul udul anhu da kuma rashin karkacewa daga gare shi fama ja'at bihi rusulu duk abinda manzanni na zo da shi wa ma dhahaba ilayhi ahli sunna wal jamaa da duk abinda ahli sunna wal jamaa sun ka tafi zuwa gare shi huwa siratul mustaqim shine tafarki wanda an daidaitacce to yanzu an ce abinda manzanni sun ka zo da shi shine tafarki me ma'anar tafarki sirat ala wazni fi'al sirat akan mizani na fi'al bi ma'ana masarudun maf'ulun kenan ko mithla firashin firash bi ma'ana mafrushun wa giras me giras garasa dashe giras bi ma'ana magarusun fa huwa bi ma'ana ismul maf'ul yana da ma'ana ismul maf'ul was siratu innama yuqalu ana ce ma abu sirat ana ce sirat kawai ana cewa ne liddari kilwa sai ga hanya mai fadi almustaqim wa kuma wanda a tsaye san bai bata karkace ba to ita ce sirat kwarkwada wanda bata da hanya wanda bata da fadi kwarkwada ba a kiranta sirat hanya mai fadi wanda mota ka iya bi misali hanya mai fadi wanda ba a matso matso wurin binta ita ce sirat sannan kuma ya zan bata karkace ba sannan bata da tudu ko gangara ga ta nan san bai straight to shi ita ce sirat ma'khudun minaz zarti daga zarti sai an kai ibdalin zayin an kasa sadun sai ya zan sarti sirat an haƙara alif menene zarti wa huwa bal'ul luqmati bi sur'atin shine hade loma da sauri ka kada loma wasan na lukku wasa wani to da ake kira na lukku bawan Allah kwatan ne ka alhaki ya dauka ba ku san nan lukku ba eh to an kasari ba dalla to shi annan lukku ka san tafshi gare shi ba sai ka tauna ba to shi ne ake cewa annan lukku ba wa Allah kwattam ne ka alhaki ya dauka ka da dai akai sai a hade saboda tafshi ne to shi ne to hade abu da sauri kamar wanda an ka ce banga buzu ya kashi yayi sur sai bargo ya wuce ya ce yo ba rabo ba tunda bai tanna ba sai na yake na yake to kalmar sirat an ka dan riko ta ne daga kalmar zardi bizai kaga sai an kai ibdalin zayin an ka mai sai sadun menene zardu wa huwa bal'ul luqmati shine hade loma bi sur'atin da sauri la'anna dariqa domin to don mi hanya mai fadi ake kiranta zardu la'anna dariqa domin hanya idza kana wasa in ta kasance mai fadi yalwatatta la yakunu fihi diqun kunci bai kasancewa tare da ita ya ta'assaru nasu fihi wanda mutane ke ta tuntube fihi ciki nai hanya in tana matsatsa sai a kama tubatubai a kama dunguzar juna amma in tana da fadi fa kowa ya bi ya wuce ba wanda ya taba wani fasiratu yaqulu ahlul lugha malaman lugha suna cewa sirat fi ta'rifi ga ta'rifin sirat huwa kullu dariqin wasin ita ce duk wata hanya mai fadi laysa fihi su'udun wanda babu tudu gare ta wala nuzulun haka babu gangara wala awjajun haka babu karkata hanya wanda astirat san bai gata da faɗi, gata sutura, babu tudu, babu gangara, babu kwana. To ita ce salat. Idan to in haka ne, a ɗariqul ladhi ja'at biha ar-rusulu, hanyar da manzanni sun kazo da ita huwa siratul mustaqim, sai mu ce lalle hanya ce wadda an miƙaƙa, alladhi laysa fihi awajin, wadda babu karkata cikinta, wala amtun, hakan ga babu gangara ciki. Ɗariqul mustaqimun, hayya daidaitatta ce, laysa fihi inhirafun, wadda babu karkata cikinta, yaminan a karkace gefen dama, wala shimalan ko gehen hagu. Kamar yadda Allah ke cewa anna hadha sirati mustaqiman, wannan cewa da musulunci hanya ta ce miƙaƙiya, fattabi'uhu, to ku bi shi. Wa alayhi, to akan wannan fassara, fayakuna almustaqimu, kalmar mustaqim da anka hada da sirat, anka ce siratul mustaqim, tunda dama sirat hanya wadda an miƙaƙiya, to kuma sai an haƙara da mustaqim, sifatun kashifatun ala tafsiri na sirat, siffa ce mai kwarewa ga fassarar da mun kawa kalmar sirat, bi annahu, cewa shi sirat a ɗariqul wasi, wa hanya ce mai faɗi, alladhi la awjaja fi, wadda babu karkata gare ta, la anna hadha huwa, domin abinda bai da karkata shi ake kira almustaqim, wanda asaye san bai ko aw yuqalu, koko a ce inna hasifatun muqayyadatun, bayan an kawo sirat hanya mai faɗi kuma wadda an miƙaƙa babu karkata, sai an haka almustaqim, to sai kuma ana iya cewa ita kalmar mustaqim sifatun muqayyadatun, siffa ce abin qayyadewa, la anna ba'da sirat, domin akwai wasu hanyoyi kuma qad yakunu suna kasancewa sirat amma gairu mustaqimin, ba wadanda an miƙaƙu ba, sirat ne amma ba miƙaƙu ba ne, akwai karkata gare su, kama qala ta'ala, kama yadda Allah ya ce fahaduhum, ku shiryar da yan wuta, ku shiryar da su ila siratil jahim, zuwa ga hanyar wuta, hanyar wuta mi kakkata ko karkatatta, Allah ya tsare mu daga gare ta, waqifuhum, ku tsayar da su, innahu mas'ul, za a tambaye su, malakum la tanasaruna, sai a gargada yan wuta, eh an ta san ma wuta, ba wanda ya kiya, ba wanda ya ce kala, ba wanda ya zo ne, sai a ce ku tsaya da su, sai a tsaya da su, mal a ce musu malakum, to misa ba a tambaye, ba kun ce waliyan za su taimake ku ba, to idan suke waliyan ku kire su, malakum sun cire ha sun bace, malakum la tanasaruna, bal humul yawma mustaslimuna, ranan nan za su miƙa waya, ran da miƙa waya bai da wani, nan duniya an ka nemi ka miƙa waya ka kiya, to can ko ka miƙa bai da wani amfani, wa hada sirat, wannan hanya ta yan wuta gairu mustaqim, kaga ita kan ba miƙaƙa bace madalla, to saboda akwai hanyoyi masu faɗi amma ba su tres suke ba karkatattu ne, to shi yasa sai an kai kwai lifayin din waccan hanya an ka ce siratul mustaqim, don ta bambanta da hanyar yan wuta, muna tare, to sai mu tsaya nan, madalla siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin, to Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta, to ya an jima kowa ya hito wurin at-targhib.